Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 7 ga watan Satumba, ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Da alamar dai shugaban Amurka Donald Trump zai janye bayar da tabbaci ga yarjejeniyar nuclear da Iran, to amma fa ba zai shafe takwata ba bisa ga rahotanni da ke fitowa daga kafafen labarai. Trump zai shelanta cewa tsaron Amurka ba zai inganta ba muddin aka tabbatar da yarjejeniyar da hukumomi a Washington da wasu ƙasashe biyar suka cimma da Iran a shekara ta 2015, a cewar wani jami'in da aka ruwaito shi yana faɗi. Wannan matakin zai ɗau kwanaki 60 kafin ya kammala, lokacin da Majalisar Tarayyar Amurka kuma za ta yanke shawara ko ta sake ƙaƙaba wasu ko kuma dukkan takunkuman da aka ɗage ma Iran a matsayin sakayyarta a ƙarƙashin yarjejeniyar. Wasu 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat na adawa da duk wani mataki na sake ƙaƙaba ma Iran takunkumi, wanda hakan tamkar soke yarjejeniyar ne. Amma rahotanni na cewa da alamar shi kansa Trump ba zai gaggauta buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta ɗau wannan matakin ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa, Koriya ta Arewa za ta sake ƙaddamar da wani makami mai linzami, a cewar wasu ƙwararru a Amurka da wasu ƙasashen waje. Ranar 9 ga watan Oktoba ne zagayowar ranar da Koriya ta Arewa ta gwada makamin nukiliya a karon farko a shekara ta 2006, kuma ranar 10 ga watan Oktoba ce zagayowar ranar da wannan ƙasa wadda ke ƙara zama saniyar ware kan yi bikin kafa jam'iyyar ma'aikata wadda ke mulkin ƙasar. Koriya ta Arewa kan yi amfani da lokaci mai tasiri, a cewar wani tsohon mai nazarin al'amura na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA, Stuart Terry, wanda shi kuma ne shugaban Boer Group Shiyar Asiya mai kula da yankin Koriya. Ya ƙara da cewa Kim Jong-un zai nuna lallai shi wato laƙabin da aka laƙa masa na mai wato roka na da tasiri. Shugaba Donald Trump ya wato a ƴan baya-bayan nan ya yi ta maimaita zolayar shugaban na Koriya ta Arewa da yakan kira shi mai roka. ƴan sandan Las Vegas sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza mutumin nan da ya kashe mutane aƙalla 58 ya kuma raunata wasu ɗaruruwa a wani buɗaɗɗen filin shagulgula inda aka yi wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye a farkon wannan satin ba. A wani taron manema labarai da yammacin jiya Juma'a, babban jami'in 'yan sanda Kevin McHill ya gaya manema labarai cewa har yanzu 'yan sanda na binciken gano dalilin Steve Paddock na yin ruwan wuta akai-akai daga wata tagar otel ɗin Mandalay Bay. McMahill ya ce 'yan sanda ba su da wata alamar da ta nuna cewa akwai wani tare da Paddock a lokacin da yake wannan harba-harba a ɗakin otel ɗin. Ya ce 'yan sanda sun yi nazarin dukkanin hotunan bidiyo da suka samu, sannan sun dubi lokutan da Paddock ya yi ta gudanar da abubuwa har zuwa lokacin da ya fara harbe-harbe ranar Lahadi. Ranar Alhamis, 'yan sandan Las Vegas sun ce sun gano motar da ke wato suke nema a matsayin wani ɓangare na binciken wannan mummunan hare-haren. Sun ce sun gano motar ƙirar Hyundai Tucson lokacin da suke binciken wani gida a Reno, inda Paddock ya zauna da abokiyar zamansa wato Marilu Danley. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya jama'a, rundunar sojin Amurka ta ce sojojin ta hudu, wato sojanta na hudu ya mutu a harin da aka kai ma sojojin ta a wannan satin a jamhuriyar Niger. Jami'in wato jami'an soja sun ce ya wato sojojin sun ce sojan ya bace ne bayan da wato bayan mummunan harin nan da aka kai ranar Laraba. Yayin da sojojin Amurka da na jamhuriyar Niger ke gudanar da sintiri na haɗin gwiwa suka ce an gano gawar sojan ne jiya juma'a bayan wani binciken kwakwa. Dama an tabbatar da mutuwar wasu sojojin Amurka uku bayan harin na ranar Laraba. Wani babban jami'in tsaro na Amurka ya gaya muryar Amurka cewa lalle wannan abu ya tabbata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na abar Yahuce.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
Jama masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar ta Asabar
haka yake
da fatan kowa ya tashi lafiya ya miƙe lafiya
welcome ta tura
welcome
karkaita
karkaita akwai wani kano da ke bari dai zan baka labari
da
kace welcome ne kar mu faɗa
maka rubuta kan manta
akwai wani kano da ya zama tafin tambature da bature yaje garin su
wai wai baka taba haushe za a yi ta
yawa eh yace zai rika masa falsara dai ke na jin turanci
to zan tuna ma an ji ba ka
to amma sai na baka labarin liman da gawa fa
eh akwai naba platinum din ma Allah da shi ne ma
to shikenan
liman da gawa ka san ga rubuta kan isha'afa
yawa to Malam Usman da mu fara da mika jaji ne a wannan fili ga tsohon abokiyar aikin Halima Jimrau wanda mahaifiyar ta Hajiya Innaba ta da lafiya tana fama da rashin lafiya tare da fatan Allah Ubangiji ya bata lafiya kuma na tabbata dai duk masu sauraro dai kowa dai muna tayata don Allah Ubangiji ya bata lafiya ta samu sauki
amma ni ma ina bara a sa ta wa mahaifiyar addu'a ita ma jikin yana dani yana tashi
to Allah ya ba su lafiya dukansu Allah ya ba su lafiya
duk wanda ba su da lafiya ma Allah ya kare su
amin suma amin
Ajemu da lafiya
haka ne to Usmanu bari mu fara da mika sakon fata alheri a shirin namu bayan jajan da muka mika kenan ga iyalan Malam Muhammad Bello muna taya su murna auren diyarsu Amira Muhammad Bello wanda ake yau tare da Alhaji Musa Malami Imam a unguwar Karfin Mada yake dake Baucin Yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri za a daura wani aure ne da misalin karfe 10:30 na safiya Allah ya sanya alheri kiri yau din nan kenan
to Allah ya nuna
kuma kamar yadda Halima take fadi ne takan ce mata karaba
takalmin kaza
haka ne ga dimbin gaisuwa zuwa ga Abbas Babio Gombe sai Abubakar Haruna Galadanci kanan Dabo sai gaisuwar Alhaji Aliyu Ubeyo Alkaliri wato dan madam alkalir kenan na hukumar custom a Lagos tare da yalansa da fatan suna lafiya shine ya turo mana wannan labari na liman da gawa haka ne haka ne dan bangaisuwa zuwa ga wato Babio Jonka Bawa sai Bala Abdullahi na hukumar custom sai barista Ishaku Barau a Mina sai gaisuwar barista dan Lami Alhaji Ushishi shi ma da Mina sai Hajiya Fatima Halliru Daura shugabar mata tare da Ibrahim Babur na hukumar custom sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a Baucin Yakubu tare da Ilyasu shugaban matasa Ungwarimi a Jos Jahar Plateau haka kuma muna gaida da Alhaji Jamilu na baban Natijani baban Shadda tare da Lawal dan Gambo Gagarawa sai wato Mansur Muhammad Gagarawa sai kuma Sa'ad Kagarko sai Alhaji Sadiku Shishi a Mina tare da Sadisu Rabin Dami unguwar Malam Goja Abocin Yakubu tare da wato Suleiman Dambam sai Tijani Muhammad tsohon manajan gidan mai na NNPC Mega Station dake Makurdi muna gaida Umaru Saidu Coach a unguwar Jaki sai Malam Yusuf Davo na makarantar Abubakar Tattara Ali Polytechnic dake Baucin Yakubu tare da Zaharuddin a birnin Kodu sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala tare da fatan ya komo lafiya daga aikin haji dan bangaisuwa zuwa ga Ahmad Tijani Muhammad sai barista Faruk Umar Sarki wato secretary na hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi tare da Ahmad kai gama da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Hajiya Ma'azatu Sadiq Allah Ubangiji ya raya jaririya sai kuma gaisuwar Malam Abdullahi Wakili na 5th Avenue T Close gida mai lamba 6 unguwar Festa wato Festa Town kenan dake Lagos a Nigeria da fatan duk kuna nan lafiya kalau
To amin amin to ni ma zan ce zan fara ne da sakon taya murna ga Salima Abdullahi Dako wacce aka daura aurenta a makon nan da ya shudi wanda kuma Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari shi matan mu sai kuma sakon taziya Malam Irona Women Bako kanin gwamnatin jihar Plateau wanda ya mutu a ranar 26 ga watan Satumba da ya gabata kuma aka yi jana'izar sa jiya kenan aka binne shi
jiya juma'a haka ne da fata Allah ya bada hakuri
duka gaba daya
amin
yawa to sai in shiga gaisuwar fatan alheri zan fara ne da Rayyanu Musa Lere wanda kuma bayan Rayyanu sai in ce ina mika sakon gaisuwa ta fatan alheri na Abari ya huce ga Ahmad Haruna wanda yake Official Auditor General na Nigeria wato menene sunan takardar nan takardar auditoci
AIE
to sai mu ce da fatan in AIE yaji baban namu sai saurari Abari ya huce
haka
yawa to bayan wannan kuma sai gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce a dandalin mu na majalisa Abari ya huce na shafin Facebook inda zan fara da Ibrahim Usman Abdullahi da kuma Alhayat sai Adau Ibrahim Gidan Zuma sai Garba Abubakar da kuma Musa Atuka Zairima sai Zakariya Dauda da kuma Muhammad Aminu sai Sadi Haruna sai gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Abubakar BK Nas da Mubarak Musa Miya da kuma Isa Gidado sai Nuhu Ladan da kuma Zainab Nasir da Amir Aliyu sai kuma Aliyu Ibrahim da kuma Ibrahim Lawal sai Maji Dadi Saidu gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Bello Adamu Mai Laba da kuma Abubakar Magaji Abdullahi sai Labaram Haruna da kuma Yahaya Ismail Ahmad sai Surajo Agata Gaya sai Musa Y Ismail da kuma Nuru Liman Aya sai Zaharuddin Sali ga surfata alherin Abari ya huce zuwa ga Abdullahi Makama Dede ko kuma Dede Allah ya sa na faɗa daidai
amin
sai Lawal Alu Musa da kuma Shehu Garba da Umar Abubakar Gokaru sai Jamilu Jiddadan Hausa da kuma Adamu Muhammad Awwal da Ibrahim Kanga da Nuhu Bala sai gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Sabiu Abdullahi da kuma Abdurrashid Usman da Magaji Nusa da Iyami Muhammad Dewu da kuma Abubakar M Mai Gashi sai Usman Musa da kuma Ibrahim Yusuf Carbon da Ishaq Kasim Safana sai Habib Yaqub Usman da Muhammad Sani daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Babangida sai Muktar S Mai Kano da Usama Mahmud da Ubalele PA sai Usman Abubakar da Awwal Sale da Chari Sale da kuma Adamu Zangi sai Nasir Mustafa Abubakar da Isa Abdulhamid da Muhammad Mansur sai Ishaq A Alhaji da Zulkifulu Bala sai Mixadin da kuma Adam Muhammad Kuluvet kasa na faɗa daidai sai Datti Muhammad sai rufe da Kani Bui da kuma Abba Alhaji Abba
da karambanin sa ita ma da karambanin ta zaci
ga karanka kuma sai haushi suke san tare ta san tare ladidi
awal ishaq ake ji da wadannan wagoki a yau mun shiga rumbun awal ishaq ne
wallahi
wagoki kaji nake maka labarin liman da gawa
ai yawa to na
akwai yake taken labarin liman ne da barawo
eh
to amma kuma akwai gawa a tsakanin su
to fa
ka fahimci maganar
liman da gawa
da kuma barawo
su uku
mutane uku ɗaya ɗaya ya mutu
eh ɗaya gawa ce
ɗaya
kuma liman ne mai sallar gawa
yawa ɗaya liman ne ɗayan kuma barawo ne wato abin da ya faru an ajiye gawa ne mutun ne aka wani ne ya rasu sai aka sashi cikin likafani aka ajiye shi sai aka ajiye a wani daki ana jira gari ya waye za a yi
irin kwanan kesan
nan yawa za a yi janaiza kai barawo sai ka zo ka shiga wannan gida baka san abin da ke faruwa ba da barawo ya ji motsin mutane sun shigo gidan da zo a da dauki gawa wato ya je ya tsaya da yana ta dan galantoyin sa a cikin gidan da har mutane suka zo sai wop sai shiga dakin da gawan nan take
ya fake
yawa ya dauki sanda kawai sai ya rike
sanda ta duka
saboda wata dabara ce ta shigo masa kai zai dauki sanda jama'a da suka zo bakin kofar daki sai suka ce liman ya fara shiga ya gaba
daga me ke faruwa
yawa to kai liman shigar kake da waya kawai sai barawon ne ya dubi gadan bayan sa ya dankara masa sanda ya buga shi kam sai liman ya jiyo da gudu
ya fito daga daki
mutane kowa yana ce ya dai liman ya fito da gudu aka ce liman lafiya ko sai ce ai mun makara wallahi har an fara masa hisabi
la da ku
ya je
Allah
zai sunkuya jikin gawan ne kawai sai ya ji sanda bayan sa shi
sai tunanin mala'iku
sai tunanin cewa
Saka zo za su dumai liman ya duka aka baki dima ba
shi ne yake wai kawai shi ne yake fada wa mutane yake ai mun makara har an fara ba zai sabi
kowa zai wari a guje kai Allah ne
dan madama alƙali ne ya aika mana da wannan labari Alhaji Aliyu
Ubayi
na hukumar custom
ai ni ne liman bayan dan wayo an ga waye da kan batuko ko na ji dadin ba da labari
wato ka san saboda yadda gawa take ne zai shiga da duk yadda mutum yake da zai shiga
da dar
a jikin sa haka to abin da ya faru kenan ga wannan akwai labarin da nace maka zan maka
na
Kanuri
na welcome ba
na da maka welcome wato ka gane ko wani bature ne ya je garin Kanuri domin yin wani aiki to sai tara mutane domin ya musu jawabi aka samu wani mai ilimi na garin domin ya rika fassara abin da shi baturen nan zai rika faɗa to saboda garin shi kadai ne da yaki da jahilci
shi Kanuri
Bature sai ya bude bakin sa yace I came from airport
to
yawa ka gani yace I came from airport yawa sai to Kanuri sai yace nazo daga iskar tukunya
iskar tukunya ta zama airport tukunya
daga iskar tukunya shi dai Bature bai san abin da yake faɗa musu ba tun da bai san harshen ba sai yace before I go further sai yace kai Kanuri sai ka je ka ce wa mutane ce kafin na kai ga uban kowa
kai Oh, father, na gaba. Ya to wai ba wannan taruwa watsi
eh da mutane fa sai aka fara ja da baya sai Bature ya ce what is the matter wato ah me ke faruwa ne shi aka mutane suna ja da baya sai Kano ya fassara what is the matter shine sai ya ce har da mata yanku
kawunan ma ya girma
mutane kawai sai aka fara gudu sai Bature ya ce come back yana ce musu
dawo
eh shi kuma Kano da sai juya sai yana ce musu aka mona baya aka mona baya
to an zaka ga gudun ma kenan oh come back ka mona baya kai ya sa kaga in ba kai ba nuri kenan
Ahmed Muhammad sai shi ya kuma da wannan labarin
ai ko mun gode da fatan je bazai na wannan bafullan ba dan uwa
ba fulatin ne ai kaza ne wanda ya aika da labarin
au yawa to
tun daga da labarin
kan ra kai to shi ba wannan wanda ya aika shi ba babbar
to
Ali Abdullahi Gora ne
yace
yawa to yace ne akwai shi ba fulatani kazo dama ana wuyar ruwa so sai kazo zakai alwala a gefen wasu su kai sallah saboda lokacin sallah ya riski ba fulatani sai yace da Allah ku taimaka in samu in dan kama ruwa fitsari a matsan sai aka ce to ga butan nan amma ana wuyar ruwa ka iya ruwan nan kaga ƙara mana da ruwan buta yace a ba komai ya karwa ya kewaya ya fitsarin shi ya dawo ya zo aje buta da ruwan ta bai bannatar ba sai suka ce a dan fulani wannan ruwan ai kaman baka taba ba ma ko sai shi eh wallahi tsome nayi so bai kawo ruwan ba yau zo da haka kawai a takaice ya shige buta
ya ce ba alwala ke
ya ka tsumulmulan ruwa ba da tsumulmulan ruwa suke so ba
Osuma da mu da sa'a lokaci ya kawo jiki
sai
ba kan gobe da Allah ubangiji kan mazararan Muhammad din
Usman da Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.